سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا رانر ثلاثة يوم وتر رمضان هنا رقانا إشيرن ألف أريه إلى ثلاثين دتارة هجرية كما يومنا يرغى وتن شدة شكرا تدوبي بي دقو مشاة تقوى الميلادية wannan shine karatunmu na 19 a karatun maza da muke a wannan masallaci na Al-Khulafa'ur Rashidun dake unguwar Agege a jahar Lagos kudu maso yammacin Najeriya. Idan ba a manta ba muna cikin suratu Tawbati aya ta 30 ajiya wa qalatul yahudu Uzairun ibn Allah wa qalatul nasara al-masih ibn Allah. To mu karkare bayani bai da Allah ramma zai karanto mana domin ci gaba insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا
to Allah subhanahu wa ta'ala yace wato Yahudawa suna cewa Uzairu dan Allah ne, Kiristoci kuma suna cewa Annabi Isa dan Allah ne, Yesu Almasihu. To ajiya mun fadi waye Uzairu, kuma mun fadi ya akai suke ce masa dan Allah, wanda a tarihin sa da muka ji ko da yake yawanci kiristocin suna da alaka da Isra'iliyat, su kuma Isra'iliyat ba a umarce mu da mu dinga karyata su ba, inda ba kai tsaye labarin ne ya zan an shari'a ya saba wa shari'an mu ba. Zala sallallahu alaihi cewa ballighu anni walau aya wa hadithu an bani Isra'ila wala haraj, ba laifi kwa iya bada kwa iya rawaitowa daga banu Isra'il, amma kai ayyuka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qarya man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, wanda ji yawa manzon Allah qarya to yata ne inda zai zauna tun a wuta. A wannan hadisi kuma manzon Allah sun yake cewa la tusaddiquhum wa la tukazzibuhum, kar ku saurin gaskata su, kar ku ku saurin qaryata su. Wa qulu amanna bima unzila ilayna wa ma unzila ilaykum, ku ce da mun iman da abin da aka saukar mana da abin da aka saukar muku. To mun ji bayanan da suke ara mana haske akan waye Uzairu. Tabbas an faɗe shi a wannan wurin a Qur'ani, an ishara zuwa ga wurin da dayawa kusan duka malaman tafsiri sun tafi akan cewa shi ake nufi aukan ladhi marra ala qarya. Mun ji shi a cikin hadisi wanda Allah ta ce la adri atubba'un la'inun amla, la adri a Uzairun nabiyun amla. To wannan ya bamu sura bayyananniya game da wane ne Uzairu. Batun cewa ibnullah, mun faɗi cewa da yawa Yahudawa a da da yanzu suna inkari cewa ya za a yi a ce Yahudawa sun ce masa dan Allah ne, bayan gashi a cikin littattafansu ba a ga inda suka faɗa ba. Kuma idan aka duba scriptures na ahlul kitabi za mu ga babu a cikin tsohon alkawari wanda shine a Taura. Akwai ma sura guda surar Uzairu, sunansa Sifru Uzair, ana ce masa Book of Ezra, wanda yake daga shi sai Book of Nehemiah. Tsakanin labarai na ɗaya, labaran Korintiyawa na ɗaya da labaran Korintiyawa na biyu, sai kuma littafin Uzairu. To a cikin littafin Uzairu an faɗi kowa ya babansa, amma dai ba a nassanta cewa Yahudawa sun allantar da shi ba. Wannan zai sa da balli da musu, wasu suke ganin ba a yi wa addinin kiristanci ba a yi wa yahudanci adalci ba, an ce musu sun ce Uzairu dan Allah ne, bayan kuma gashi babu. Har wani David, wani masanin, wani professor wanda ya nazarin musulunci da kuma wani ɗaya mun karanto su a jiya, duka suka tayar da shakka akan cewa wannan maganar babu wata misdaqiyya a kai. Alhamdulillah mun karanto na soshin malamai, magana Qurtubi, magana Jassar, magana Ibn al-Arabi, magana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Allah ya jikan su da rahama baki daya, magana Ibn Kathir, wanda duk wannan maganganu ne na magabata da suke nuna cewa kwarai an faɗi wannan, amma lokacin da aka faɗa a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai akwai yahudu kuma ba a rawaito mana cewa sun musa ba kuma abinda ake nufi da cewa qalatul yahudu ai qala ba'dul yahudu wani bangare na yahuda kuma kowane yare yana da irin wannan ko ni yanzu in nazo na ce muku jiya ai yarbawan Lagos suka kawo min ziyara ina nufin duka yarbawan Lagos mai ba tsarari ne a cikin su wanda ba su kai kaso 1 bisa miliyan ba ma mili ba ko bisa 20 ba amma na ce ai jiya masha Allah ai yarbawan Lagos sun ba mu hadin kai akan abu kaza abinda nake nufi wani bangare na su don haka da Allah ya ce wa qalatul yahudu Uzair ibn Allah yana nufin wani bangare na yahudawa kuma mun tabbatar da bambancin kira'a tsakanin Uzair ibn Allah da Uzair ibn Allah wanda suke karanta da Uzair ibn Allah ridan da kuma nafsan ko Ali al-Kisai da Asim ibn Abi Najud al-Kuhi sai kuma Yaqub al-Basri a cikin al-Ashara su uku ne da kuma jumhur kuma suna karanta shi ba tare da tanwini ba wa qalatul yahud Uzair ibn Allah idan ya zanto Uzair ibn Allah sai zan mamnu' ne min al-sarf lil-alamiyyah wal-ujma saboda sunani ne yanka kuma saboda ba balarabar suna bane in muka dauke shi kuma munawwan sai zanto li'annahu ashbaha al-asma' al-arabiyya sai zanto kenan ismun ne manqul tunda suna ne musarra to sabon tabbiri ne wanda kace a yahuda madina ne saboda kaunar shi da suke yi sunansa Ezra Ezra a yaren Ibraniyanci to sai su kuma saboda kaunar shi da suke sai suka mai da shi Uzair saboda su larabawa ne wani nazir da wani kai mu'a da wani Quraiza to sai muka dawo wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah an-nasara jam'u nasrani abin da ake nufi da nasrani kuma su ne mabiya addinin annabi Isa alayhi salam wanda suna da sunaye da suka shahara da su na ɗaya ana ce musu nasrani ana ce musu nasara saboda shi addinin nasu an-nasraniyya ne haka qur'ani ya kira shi ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa ma kana Annabi Ibrahim bai kasance ba Yahudi ba bai kasance Nasara ba Nasraniyya abinda yasa ake ce musu Nasara saboda lokacin da Annabi Isa ya kira izuwa taimakon Allah su ne suka amsa masa lokacin da yake cewa man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah ana ce musu al-masihiyun abinda yasa ake ce musu al-masihiyun nisba ne ila al-masih المسيح كما لقب ديننا النبي عيسى وان الله يكرى شيء في القران ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم المسيح شيني ده هاوسه ما هكا muke ce masa al-masih da turanci kuma suna ce masa christ or christ wannan shine sunansa amma sunansa na gaskiya wanda yake ne yanka shine isa wannan a yaren larabci kenan a wancan kuma yaren wasu yarurrukan ana ce masa Jesus shine Isa kenan ko Jesus ko Yesu wannan da ja da ya asalin yana koma zuwa ga asalin bambanci ne wajen furuci tsakanin al-lughatul portugaliya wal lughatul faransiya wal lughatul al-ingliziya wajen wallugha al-italiya wasu ja suna mai da ita ya wasu kuma suna furta ta a ja dinta to saboda haka ina jin ko kunan da yarabanci ma Jesus suke cewa ko mu kuma da Hausa a ce Yesu saboda haka Annabi Isa zaka yace masa Yesu al-Masih zaka yace masa Annabi Isa dan Maryam zaka yace masa Yesu din kuma zaka yace masa al-Masih amma dai zaka yace masa al-Masih saboda yana shafar marasa lafiya sai su warke وابرئ الاكمه والابرص باذن الله نا وركد دا ميتوتا البرص دا كما ميتوتر makanta da izinin Allah to in ya shafa su sai su warke zaka ce masa al-masih kuma su sufi ne al-masih da shi da dajjal amma idan aka ce al-masih aka yi shurutu annabi Isa ake nufi wannan a wajen musulman duk duniya kenan banda ahmadiyya su kuma ahmadiyya suna sanyawa wato wannan dinsu suna sanyawa shugabansu wanda shine Mirza Ahmadi Gulam Al-Qadiani sai suka ce shi ma al-Masih ne shi ko ba zai inda suka samu al-Masihun natasu ba na'am ban sai inda suka samu al-Masihun natasu ba amma dai suna cewa shine mahadin da Allah da manzon Allah ya yi magana zai to wa kullun yad'i waslan li layla wa layla la taqiru lahu bi zata a lokacin annabi Isa kristoci kamar mu muna ce musu kristoci abinda yasa muke ce musu kristoci fassarar kristoci shine masihiyu domin Christ ko Christ shine al-masihu to an ka ce Christian da turancin ingilishi ban sani ba malam daga faransanci ya kuke cewa ne na malam misrafi
ya kuke cewa da faransanci kristoci
Kretien, kasar faransanci da ba, dan kawai in kana faɓa bakinka daga turanci ka fita ka koma daga ingilishi kai ka koma faransanci kristiyaya? Kretien ko? Kretien ya daidai ɗaya daidai da mata aka yi kristiyan ɗin aka abin nan to a lokacin annabi Isa an kasa su zuwa manzanni wanda su ake cewa rusul gashi nan a cikin Bible akwai sura mai zaman kanta ko kuma akwai littafi mai zaman kanta sunansa ayyukan manzanni a'malur rusul da turanci ana cewa masa act of the apostle sannan kuma bayan manzannin akwai wato su ne kuma ake ce musu hawariyawa wanda suna da adadin su an ce 14 ne babban su shine Peter kenan Butrus shine babban su kabirul hawariyin a cewar su cewa annabi Isa ya ce anta kabirul hawariyin wa ala ra'si hadha al-jabal fabni kanisati wanda shine ya gina kanisa ta Roma ta Romania wacce take a Vatican a yanzu kenan a cewar su akwai su Barnabas da sauran su dukkan su manzanni ne amma waɗannan mutanen dukkan su fa suna kan addinin gaskiya ne sai daga baya ne zuwan Shawul wanda shi ne daga baya canza suna ya koma Paul wanda ake cewa da Hausawa Bulus to shi Bulus ɗin da ya zo da ba Yahudi ne yana amma kuma a Yahudancin nasa ma ya yi addinin bautar gumaka ya bauta wani gunki da ake kira Apollo ya bauta wa alloli uku a wancan lokacin nasu to shi ba Yahudi ne ko mushriki ne ma a cikin Yahudawa amma yana cikin wanda suke azabtar da manzannin annabi Isa alaihi salam to an yi zamanin da kun san shi annabi Isa an haife shi ne a cikin Yahudawa a tsakiyar Yahudawa su Yahudawa su ne nana Maryamu tana cikin su su ne suka tare ta suka ce mata anna laki hadha ina kika samu wannan dan yace huwa min indillah sai fa asharar ilai ta ce gashi nan ku tambaye shi annabi Isa tun yana yaro yana jariri sun ce kai fa nu kalle man kana fil mahdi sabiya shi ya adresi din su ce inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barra jiwalati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya wa assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya alla ce zalika Isa ibn Maryam قول الحق الذي فيه يمترون تو على وقت سيسكا فارا مسو تو سيسكا فارا مسو أكام النبي إيسا أما هر ألوكة تنبس ألا تد شيبا تو سيلا النبي إيسا يتاسو يفارا كرا لواغ الدين جسيا تو سيزن تو ياتاك سو فراو ألوكة تن أستغفر الله فويك ما يتعونا كلمة بتداتي أنمبا مثالي ألوكة تن سنات أكدا غاسر كش النباوة sun kashe annabi Zakariya to annabi Yahaya ma sun kashe shi shi kuma annabi Yahaya da annabi Isa da mahaifiyar annabi ya haya da mahaifiyar annabi Isa ɗan uwan juna ne da aka shi yasa manzo Allah da ya tashi da yaje gan su a sama ta biye ce naga ɗan ibn khala zakariya da ya haya abuwan Isa da ya haya to annabi Isa yana karami a lokacin annabi ya haya yana matashi shine annabi ana kashe annabi ya haya annabi Isa ya fara kira zuwa ga addini to sai dan to yahudawa ne suka kashe shi to kuma shi ma suna takun saka da shi to haka annabi Isa ya dinga kira zuwa ga mutane ya samu wayannan manzalin su ne yake aikin su zuwa garuruwa je su isar da wannan sako na Allah ya tura su can ya tura su nan kuma ya zo da mu'jiza to da ya zo da mu'jiza sai yahudawa sai suka samu sabani Allah ya ce fakhtarafal ahzabu min bainihim fawailul lillazina kafaru min mashhadi yawmin azim asmi bihim wa abtir yawma ya'tunana لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وعندهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر وهم في غافلة وهم لا يؤمنون تو أكرشيدي النبي إيسا دي دقي أتكين سبا دقي واسو سي سيسك سو سكشيش تو لقتن سكا بيوش دا سكشيشي سيكي سي واد حواريا ووايزي سي مكيني إذوا تفركم الدين الله لتوقف الدين الله فشينا ذي الكسي نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون موني دامتي مكيكا دو من أوكك الدين الله من إيماني دا الله كما كشيداتي ومو مسلميني تو ألوكة بقى ألا تدع النبي إيسا با سي ألا يأوكي شزوا سما يتي وعي أتكنكو زي يجدع Allah ya sanya masa sifofina ni kuma Allah ya dauke ni in ya so ya kasance tare da ni ranar gobe sai wani ya ce ya yarda sai aka mayar da sifofin annabi Isa kansa sai Allah ya dauke shi sai inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ila alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamah lokacin da aka dauke shi to da yahudawan suka ci nasara suka gicciye wannan mai kama da annabi Isa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shuddiha lahu an kwatanta musu shine to sai suke ta munna cewa sun gicciye annabi Isa to sai manzanni din sai suka ci gaba da yada addinin annabi Isa har ma sai aka samu wa'ansu da basu gamu da annabi Isa ba amma nagartarsu ta kai irin nagartar manzannin to amma sanda annabi Isa ya tafi bai bar musu littafi a rubuce ba dama shi yake wa'azi da littafin tunda tun yana karami yana jariri yace ataniyal kitaba to da ka ba wanda ya taba ganin annabi Isa ya riko bible kuma littafin nasa sunan sa littafi shi yasa aka ce bible ai da turanci ana nufin littafi kenan shi yasa kowane littafi ma a wani istilahin zai iya zama bible shi yasa a tsari na tarihi ko kuma sannafa da tattafai a library a library science akwai abin da ake kira bibliography duk wanda ya methodology ya research ya san abin da ake kira da bibliography in ka je library za ka gan shi to bible kenan shi ta ko da larabci in aka ce al-injil ana nufin littafi al-kitab to amma saboda yana da tsarki shi yasa sai ake ce masa al-kitabul muqaddas holy bible littafi ne tsarki to bai bar shi ba bai bar littafin da za a gani a dinga karantawa ba to su wayannan manzannin nasa da kuma wayanda suke kusa da manzannin su ne kowa ya tattara hikimomin da ya ji a bakin annabi Isa ya rubuta a matsayin wannan shine maganganun da naji daga wajen annabi Isa da haka zaka ga na Peter lalla ya sha bamban da na Luke kenan wataƙila ya sha bamban da na Matthew kenan wataƙila ya sha bamban da na Barnabas su kuma suna cewa Barnabas to amma basu rarrabu ba a lokacin suna kira kuma sai zanto yahudawa suna bin su suna kashe su shi yasa hadisi ta bata cikin sunan al-bazzar bazara sai ba da ya faɗi irin abin da zai faru na fitina a ƙarshen zamani sai sahabbai suka ce to ya rasulullahi me kake mana wasiya da shi in abin ya faru sai tayi ku zama kamar almajiran annabi Isa kunu ka ashabi Isa nishru bil manashi an dinga yanka su da zartu wa humilu ala al khushb kuma ana rataye su akan itatuwa amma ba su yi ridda ba haka ga hadisin Khabbab Allah ya kare da a gare shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yaji irin talaucin da suke ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya kasance a lokacin mu inda suka gabace ku lokacin Annabi Isa za a zo da mutum yun sharu dil min shar za a yanka shi da zarto za a kafe shi a gifti shi amma wannan ba zai sa mutane su yarda ba manzo Allah ya ce wallahi zai kuma ku kwantar da hankalinku Allah zai cika wannan addinin har sai an samu budurwa za ta maraita ta dauko kayanta ta taho tun daga Sana'a a haɗi zuwa Hadramaut ba ta jin tsoron komai in ba Allah ba to sai dai kuma ko kura ta tare ta a hanya amma dai wani ya tare ka saboda kana bautawa Allah an ku za a zo a wuce wajen to kaga manzo Allah ya tabbatar da an zalunci almajira Annabi Isa to rana tsaka kawai sai shi wannan Shawul Paul yana cikin waɗanda suke azabtar da kiristoci mabiya addinin Annabi Isa su sai azabtarwa rana ɗaya kawai sai ya fito ya ce shi ma ya zama kirista wai ya mafarkin Annabi Isa kuma Annabi Isa ya lakana masa ya zama kirista ko da yazo manzannin nan ba su yarda da shi ba domin Luke kenan shi a lokacin babansa kamar da ce cewa kamar yaya ce a wajen Barnabas to kamar dan ɗan uwar Barnabas ne su kuma su ne matasa sun ce su ba za su karɓe shi ba ba su yarda ba yaya mutumin da ajiya yake azabtar da kuma yau yake mana ya dawo cikin mu to su Barnabas su ne dattawa sai suka lallaɓe su akan cewa ai karuwa ce mu haƙura mu karɓa kai har ma a daidai lokacin sun ma yi kundin bala za su yi jihadi su je su afka masa su kashe shi to kuma kawai rana tsaka kafin a je sai gashi ya zo ya ce ya dawo to wannan sai ya sa sai suka karɓe shi da suka karɓe shi ana nan a hankali a hankali da ya samu karɓuwa to sai ya fara kawo canji a addinin Annabi Isa yau sai ya ce kaza yau sai ya ce kaza Annabi Isa ya haramta kaciya ya halatta cin naman alhanzir ya kuma zo ya yi kaza ƙarshe shi ne farkon wanda ya fara ƙirƙiro aƙida ta bautar Allah uku shi Shawul ɗin kenan to amma duk da haka ba a declaring ɗinta ta zama official aƙida a kiristanci ba still a wannan lokacin ana yaƙar waɗannan miyagun aƙidun da shi Shawul ya zo da su ba a tashi assasa wannan aƙidar ta Trinity ba wanda shi asali ya ɗauko ta ne daga tsohon addininsa na bautar gumaka tunda har an taɓa jinsa yana cewa sai ni Paul na Apollo wanda shi kuma Apollo ɗin ɗaya daga cikin alloli uku ne da waɗansu mabauta gumaka a cikin Yahudawa suke yi a wannan ya nuna kenan shigo da addini shigo da wannan aƙidar ya ta cewa Annabi Isa ne ɗa da uba da kuma ruhi mai tsarki to a lokacin da su kiristocin suka samu rarrabuwa bayan kusan shekara 300 da wani abu bayan Annabi Isa ya bar duniya wanda yawancin manzannin nan kashe su aka yi kamar shi Barnabas din da shi da Luka sun fita ne saboda sun fusata da halin da ake ciki suka ga to bari su hijira su je su bauta wa Allah a hanya aka tare su aka kashe su Peter shi ma gicciye shi aka yi wane ne Yohana kona shi aka yi da ransa wane ne shi ma gicciye shi duka in ka bi tarihin su zaka ga su ba su yi kirka ba to sai bayan shekara 300 ka san yanzu kuma sahabban sun mutu tabi'an ma sun mutu tabi'u tabi'in sun mutu tabi'u tabaul atba din ma yanzu haka su ne akan layi tunda ko mu yanzu shekara 300 bayan manzo Allah sama suwa kenan Subhanu ma batun sun mutu Subhanu ma wanda Buhari ba tabi'i bane ba tabi'u tabi'i bane kai Buhari ma sanda aka haife shi ma zaka iya kirga mutun nawa ne tabi'u tabi'i na a duniya an haife shekara ta 194 shekara ta 194 to Malik a cikin tabi'u tabi'i na ba babba bane amma ya mutu shekara ta 175 wanda zaka iya cewa tabi'ina manya sune irin su Imam Abu Hanifa wanda ya mutu shekara ta 150, su Ja'far as-Sadiq wanda ya mutu shekara ta 140 da wani abu, su A'amash Sulaiman ibn Mihran al-Kufi 148. Amma da aka taho kan su Laysu su Maliku da waɗanda suka rayu a daidai wannan lokacin, da waɗanda suka danyi ƙasa da su, su Abdullahi ibn al-Mubarak 181, su Sufyan ibn Uyayna 161, su Shu'bah ibn al-Hajjaj 160, su Imam al-Auza'i 140 da kaza. Waɗannan duka su ne 'yan tsabakar tabi'ut tabi'ina. To sai Imam al-Bukhari, an haifi Bukhari 194, kuma duk a cikin ashabul kutubu sitta shi ne ya fi kowa tsufa. Muslim an haife shi shekara ta nawa? Ta shekara ta 204 aka haife shi, ya rasu 261 ko da yi. Imam Abu Dawud, Imam an-Nasa'i, Imam Abu Dawud ya rasu 285, Imam Tirmidhi 279. Afuwan na yi kuskure, Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Ashar al-Sistani 275, Tirmidhi 79, Ibn Majah ma 75 tare da Abu Dawud. Imam an-Nasa'i shine ya kai shekara ta 300 bai mutu ba, 313. Ibn Jarir al-Tabari 310. Wa'annan generation din, inda wani daga cikin su zai ce Annabi ya ce za a so yake magana, a ce wannan magana ce mun katsiya. Kai mu ko tabi'i wanda ya rayu da sahabbai ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ba za mu karba ba, saboda ya zama hadisi mursal, wa mursalun min sahabiyin saqat marwi tabi'in ala al-mashhuri mursalun aw qayyidhu bil kabir indi iraqi. Yake cewa menene a yana fadan hukuncin mursal, yake cewa wahtajja malikun kadhan nu'man wa tabi'uhu ma bihi wa dan wa raddahu jamaahirun nuqqan. Da yawa daga cikin malamai ba sa karɓar hadisi mursal lil jahl bi saqt fil isnad, saboda ta ya sahabi tabi'i zai ce Annabi ya ce, ina ya ga Annabi? To kuma in tabi'i tabi'ina ne, in yayi ƙasa da sahabi to ya zama munqati kenan, hadisi munqati. Kuma wa kullu ma lam yattasil bi hali isnaduhu munqati wal awsal ba za a karɓi shi. To su anan sai a shekara ta 300 da wani abu, sannan fa aka dora isnadin Bible din. To a lokacin ne sai rikici ya barke da kankanin mabiya addinin Kiristanci, lokacin sarrai ya shiga, kowa sai ya daga littafinsa sai ce wannan shine abinda Annabi Isa ya bari, wannan ma sai ya daga nasa sai zanto nawane ya sha bamban da nawane, nawane ma ya sha bamban da nawane. To sai rikici ya kai su har zuwa wajen sarkin Kustantiniya, shi al-Kustantin din Constantino. Kustantiniya kuma ita ce Istanbul ta yanzu. To da rikici ya kai su wajen nan sai ya raba musu gardama. Shi kuma yana da nasa addinin, amma uwarsa ta shiga Kiristanci, saboda haka yana uwarsa kara. Shi ma a cikin addininsa akwai bautan gumaka da alloli uku. To shi ne sai ya ce to mu a namu al'adar akwai yadda muna so mu gane meye gaskiya. Kowa ya zo da littafin nasa wanda yake cewa shi ne na Annabi Isa. Duk sai suka zo da shi suka aje, sai suka yi siddabaru da tsafu, kamar yanzu in za a zaɓa Roma ana yin irin wannan. To da suka yi sai aka ce a kwanta bacci, wanda yake na gaskiya ne to wuta za ta zo ta ɗauke shi. To ana haka sai wuta ta zo ta ɗauke littafin da shi Paul ɗin, wanda suka rawaito daga waɗanda suka rawaito daga Paul, sai wuta ta zo ta ɗauna su. To sai aka ce to wannan shi ne daidai, duk wani littafi mai tsarkin da ba wannan ba a ƙona shi. To shi ma kuma da aka tashi in ka kula ba wai littafi ne kamar Qur'ani, mun kuma Qur'ani a littafi ɗaya ne, yana da sura 114 ko? To su kuma ba haka ba ne, su a cikin Bible ɗin littattafai ne. Akwai littafi mai tsarki wanda Yohana ya haɗa gaba ɗaya, wanda shi ya ji a wajen Annabi Isa, don haka wannan John, Book of John, iya Bible ɗin Yohana, don haka shi ma yana da surorinsa da ayoyinsa. In ka shiga cikin Book of John za ka samu sura ta ɗaya, ita ma in ka shiga ga aya ta kaza ta kaza ta kaza, kai ka ce shi kaɗai ne abin da Allah ya saukawa da Annabi Isa. In ka shiga Luke shi ma za ka ga nasa, in ka shiga Matthew zaka ga nasa in ka shiga kato shine sai ka ce to mukara da tsohon alƙawari shine Bible al'afwan shine at-taura shine suka sa littafin farawa da littafin fitowa da littafin Leviticus da littafin kubuwar shari'a shine Deuteronomy da littafin lambobi shine Book of Numbers to sai kuma aka ƙara da tarihin annabawa har izuwa kan annabi Malakai ko Malachi to wannan shine a takaice tarihin Bible wanda a ciki kuma aka kunsa masa aqidar cewa annabi Isa dan Allah ne to dalilin da yasa suke cewa annabi Isa dan Allah ne wataƙila akwai dalilan da yawa amma da zaka samu ƙwararru ne wannan ina dan tattaba muku ne ni ba ƙwararre ne akan comparative religion ba wataƙila dalilan suna da yawa amma cikin abin da yafi fitowa fili wanda layman ma zai iya ganewa shine saboda an nassanta a cikin Bible cewa annabi Isa dan Allah ne wanda akwai su a wurare daban-daban ba shi yafi muhimmanci yasa ba sai mun kawo ba an ce da annabi Isa dan Allah a cikin Bible the son of God to sannan kuma bayan nan suna ganin ya cancanta ya zama dan Allah din a ganin su saboda an haife shi a wata irin sigar da ba a ga mutumin da aka haifa kamar sa a wannan sigar ba abu na uku kuma saboda ya zo da abubuwa na ban al'ajabi na mu'ujizozi to yanzu idan muna so mu mayar musu da martani sai mu ce to wannan aqida batacciyar aqida ce gurbatacciya saboda na farko dai sai da aka zo ita wannan aqida ta cewa annabi Isa dan Allah ne ba a santa ba sai bayan shekara ta 325 a wani taro da aka yi na Finiqiya majma'a niqiya wanda aka yi shi a shekara ta 325 bayan kusan karni uku da daukaka annabi Isa zuwa sama wanda wannan idan muka tabbatar da cewa wannan aqida ita ce aqidar da annabi Isa ya koyar to za mu kafirta duka wani wanda ya rayu da annabi Isa dan ba su san da ita ba na ɗaya kenan sannan abu na biyu sai mu ce dan an ce da annabi Isa dan Allah a cikin Bible sai mu duba mu gani a wani Bible ne aka ce da annabi Isa dan Allah wataƙila sai mu ce a Bible din da suke hannunmu Bible din da suke hannunmu akwai KJV King James version akwai New King James version wanda aka fassara shi a bisa turancin zamani da kowa zai iya ganewa akwai New Nigerian Bible akwai Revised Standard version versions din ga su nan dai da yawa to a cikin wannan ne aka ce da annabi Isa dan Allah kaddara a dukkan su gaba ɗaya da na Hausa da na Turanci da na Yarbanci da Allah ma da na Larabci to shi annabi Isa da Larabci aka saukar masa da Bible ai ba Larabci bane bai ma iya Larabci ba bai ma san da Larabci ba har rayuwar sa bai san da Larabci ba kuma tun da annabawa sun yi haji kuma shi ma yana cikin ila a ce annabawan da Allah ya kaddara suka yi haji kila ce ya san akwai larabawa inda ake haji to kuma san da ya haji ayyuki da ba larabawa a makka ai daga baya suka zo saboda haka shi annabi Isa yayi magana ne asali an haife shi ne a baitul laham da take a filistin kuma ya taso ya rayu a wannan yankin duk yawon tayawacen da ya abilatu shamle kuma dama Allah bai aiko shi zuwa kowa da kowa a duniya ba kamar yadda gashi nan a cikin Bible din wata mata ta zo masa tana kuka tana cewa ya taimake ta ya mata banza su almajiran sa sai suka ce kai ko baka taimake ta ba yace ya zan yi dauke abincin in dauki buredi ko gurasa ta yara in bawa kare ku sani fa ni an aiko ni ne kawai zuwa ga bani Isra'ila kuma kamar da muka faɗa a cikin littafin Timoti a Timotheus cewa annabi Isa ya ba wa mutanen sa dama su fita su almajirantar da al'ummai amma sai da yace saboda wanda aka aika ni zuwa gare su ba su ba da gaskiya da ni ba sai su ku fita ku almajirantar da al'ummai kuma ku yi musu baptism a cikin sunan Uba da 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 Ruhi Mai Tsarki cikin sunan uba bismil ab da da wal ibn da ruhi mai tsaki wa ruhul qudus ko in the name of the father the son and the holy spirit kuna ganewa to sai muka ce to a koma asalin wani yare ne annabi isa yake magana da shi anan to wannan dai yare kan da aka yi magana da su ko dai al-lughatul aramiya al-lughatul aramiya shi ake cewa aramaic language ko kuma al-lughatul ibriya shine hebrew language to shi annabi isa ba da hebrew yayin magana ba kamar yadda tarihi yake tabbatarwa yayin magana ne da yaren aramaic wanda wancan satin da muke tabbatar da wani abu mun kawo waccan aya ta cikin bible da yake cewa lokacin da muka zo kan layar qubuna fi kum illa wala zira mun ta ko da karfa akan cewa illu din tana nufin Allah ko har muka ma ga gashi nan a rubuta a cikin bible yana cewa illu illu lama shabaqtani kuma illu din tana nufin ilahi ubangiji nan to asali a literature na shi wancan yaran Hebrew abin nan Aramaic din kalmar da tana zuwa da ma'anar bawa kamar yadda kalmar uba tana zuwa da ma'anar ubangiji to kasancewa a dabi'ar yare duka abin da ya shafi al'ada tsohuwa da kuma abin da ya shafi addini to ana fifita yi masa tarjuma kalma bayan kalma shi yasa yanzu idan ka dauki tarjumar gumi kana karanta alqur'ani sai ka ji kaman Hausa da misali an ce kalla sayalamun aha sanu dai za su sani summa kalla sayalamun sannan aha sanu dai za su sani kaga wannan ka samu wani bagwaran bawo ba zai gane me kake nufi ba amma ba a yadda ka saboda kalla da Hausa aha kenan sa din nan ta cikin sayalamun da sannu ake fassara ta ya'lamuna za su sani summa sannan kalla aha sayalamuna za su sani an anzo haihata haihata limatu alim fau 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 ko fau 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 da abin da ake muku alƙawari dole haka zaka hakura ka fassara sai dai in kana so sai ka sanya alƙalami na daya sai ka sako ka ce wannan fau fau din kalma sai da ake amfani da ta a waje kaza da kaza da kaza to da haka akwai abin da akwai abin nan a translation akwai abin da ake cewa word by word translation da larabci muna ce masa at-tarjamatul harfiyya shine suke cewa id yataqayyadu al-mutarjim bi harfiyyati an-nass kai da kake translator kai restricting din kanka da zuwa akan iya abin da nassi ya faɗa ma'anar ka kyale wa mai karatu ya gane da kanka shi yasa zaka ga kwararren mai tarjuma in yana tarjuma nassoshi na addini in yana so ya karin bayani sai ya sa su a cikin baka in bracket ko da misali aka kawo lamirin suna to lamirin sunan dole a haka zaka tabbatar da shi amma in kana so ka identify din sunan ba a yadda ka shigar da shi cikin nassi ba in ka shigar da shi wannan yana ɗaya daga cikin defect na translation wanda ana ce masa interpolation idraji shi ko interpolation is denounced ba a san sa ba amma yadda da shi ba sai dai amma in ka sa shi a cikin baka to ya tashi daga interpolation wanda yake ba karbabbe ba ya zama interpolation ne amma da sunan karin bayani da karin haske amma idan normal magana ce da sauran su wannan ana iya yin free and situational translation shine tarjumatul ma'nawiyya to da aka nakalto bible daga asalin yaren da su wanda suka rayu da annabi isan suka rubuta an nakalto shi ne zuwa ga hebrew bayan shekaru aru to da aka nakalto shi sai aka dawo da shi da wannan yaran da aka duk inda aka sifanta annabi Isa a matsayin da na Allah to ba a canja ba sai aka fassara shi shi kuma a Hebrew wata kila da yana nufin da bawa kuma yana nufin bawa to da aka fassara shi wanda ya karbi bible din da yaran Hebrew sai ya ce ana nufin dan Allah wanda Allah ya haifa wal iyadu billah to daga Hebrew kuma sai aka fassara shi zuwa ga wasu yarurruka shi yasa da aka zo tarjuma shi zuwa ga yaren ingilishi sai aka samu yan kankanba da karambani sai suka yi ƙari ma akai to da ka ada idan lokacin da sarki James na Ingila yatara manya manyan kiristoci shugabannin kiristoci kowace dariqa da kowace mazhaba aka dauko wakili sun kai 50 da wani abu aka ce su kalli wancan tsohon bible din su ga in akwai wani abu da ya kamata a gyara zauna su gyara littafin Allah fa za a gyara to da aka zauna shine duk wani abu da aka ga an sa shi ya zama kaman sako ne sai aka cire shi misali da annabi Isa ana fassara shi da begotten son of god haifaffen dan Allah su wannan alarammomi na bible suka kalla gaba suka kalli bayan suka ce gaskiya a cire wannan begotten din sannan domin shi Allah shi he neither begot shi bai taba haihuwa ba ko ba a taba haifarsa ba to kawai sai aka bar shi a son of god aka cire wannan to da aka cire aka dan yi kwaskwari ma aka gyara to shi ma wannan nuskatu malik james wannan bible bugun sarki james daga baya an sake zama a matsayin shi ne kusan copy wanda yafi kowanne inganci bisa yardar jumhur na kristoci to lokacin kuma shi ne aka dauko kusan sama da mutum 50 da wani abu afwan a wannan karo na ƙarshen ne shine suka zauna shi ba suka yi gyare-gyare a cikin kuma suka kaddamar da muqaddima suka ce duk da cewa waɗanda suka zauna suka tantance bugun Malik James sun yi iya bakin kokarin su amma gaskiya akwai masifu masu yawa a cikin nuska ta Malik James wannan masifin nan sun bayyana su da suna defect they are a great defect wata kila mu mun fi kowa sanin ne defect na ce mu almajiran hadisi nake ne sai mu muna da shi a hadisi a science na hadisi yace defect ana nufin illa illa kuma shine sababun khatiyun ghamidun yaqdahu fi sihhati an-nafsi ma anna adh-dhahira salamata minha shine wani sababi boyayye ne da kirkitacce wanda a zahiri sai kaga kaba ba matsala amma kuma aka bar shi zai cutar da wannan nassin wanda akwai ittirabi shine contradiction shi ma yana daya daga cikin defect contradiction shine ittirabi sa'annan bayan nan akwai kalbi shine canji a dauko wani abu a mai da shi bigiran wani abu kuma ana sane bayan nan alteration kenan sannan bayan nan akwai idraji shine interpolation a shigar da wani abu a buɗe tsakanin magana da magana a shigar da wani abu bayan nan akwai tashifi bayan nan akwai taharifi kai ga sunan dai da yawa wanda a yau idan ka bibiyi littafi mai tsarkin zaka ga akwai su da yawa saboda mutane ne suka zauna suka rubuta shi ba Allah ne ya rubutawa duk wanda ya bibiyi muqabalar Sayyid Ahmad Didat alaihi rahmatullah da James Wagat na America akan halin injilu kalamullah is the bible words of god shin littafi mai tsarki Allah ne ya faɗa shi su jemi ya tabbatar da cewa gaba ɗaya bible ba maganganun Allah bane in banda wasiyoyi guda 10 wanda Allah ya rubuta wa annabi Musa a cikin tsohon alƙawari ya tabbatar da wannan duk wanda ya saurara amma ba ka saurara ba yanzu ka sauke ta a YouTube zaka gani zaka ga sun tabbatar da haka to idan da za mu yarda cewa annabi Isa ya zama dan Allah saboda a bible an ce masa dan Allah to ba shi kadai ne dan Allah ba ga sunan burjik ɗayan Allah a cikin bible da haka dole ko dai mai counseling cewa to in haka ne ba annabi Isa za a bauta wa kadai bari mu bada misali a cikin Luka littafin Luke ina da shi ana a cikin littafin Luke wanda yana cikin sabon alƙawari idan muka koma littafi na 5 afwan littafi na 3 sura ta 3 afwan aya ta 38 sura ta 3 shi yana da surori 24 ne aya ta 20 afwan ta 38 a cikin aya ta 38 yake cewa ita ce aya ta ƙarshe Anush wanda da turanci suke ce masa Enos which was the son of Enos, which was the son of Sheth, which was the son of Adam, which was the son of God. Yace shi Anushu dan gidan Shisu ne, shi kuma Shisu dan gidan Adamu ne, shi kuma Adamu dan Allah ne. Kaji? To kaga kenan dai, sai dai mu ce to Adamu dan Allah yana nufin dai bawan Allah watakila. Kuma in ka samu ƙwararru a babin, za su gaya maka asali ita kalmar son ɗin ma a wancan yaren tana nufin bawa. Sannan bayan annabi Adam, dama ko mu Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa inna masala Isa illa Allahi ka masali Adam. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna masala Isa inda Allahi ka masali Adam, haqiqa kwatankwacin annabi Isa a wajen Allah ka kwatankwacin annabi Adam ne. Khalaqahu min turabin, Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi daga turbaya. Thumma qala lahu kun, sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa kasance. Fayakunu, a lokacin da Allah ya faɗa masa din sai shi kuma ya zanto yana kasancewa. To haka bayan nan, bayan annabi Adam akwai wanda suma aka fassara su ko aka ce musu ƴaƴan Allah. Yanzu misali idan muka duba littafin Sam, Book of Sam, mazamir littafi na biyu, sura ta biyu, afwan, aya ta bakwai, a cikin wannan littafi akwai wanda suma aka sifanta su a matsayin ƴaƴan Allah. Book of Sam, a ciki aka ce Ubangiji subhanahu wataala ya ce da ni, kai ɗana ne, ni kuma yau ni na haife ka. Kai ɗana ne kuma yau ni na haife ka, wanda yake cewa inni ukhbaru min jihati qada'ir rabbi, an bani labari ta fuskar hukuncin Ubangiji cewa kai ɗana ne kuma ni na haife ka. Wannan a ciki annabi Dawud kenan alayhi salam, dama mazamir ɗin mazamiru ali Dawud ake ce musu. To shi annabi Dawuda aka sanar da shi cewa shi ma wai ɗan Allah ne, kuma Allah ne wai ya haife shi. Sannan idan muka koma cikin littafin Samuel, wanda littafin Samuel akwai na ɗaya akwai na biyu, to idan muka koma Book of Samuel number 1 sura ta 17 aya ta 13 a cikin sura ta 17 ɗin, da abinda take cewa ita kuma aya ta 13. Take cewa and the three elder sons of Jesse went and followed Shaul to the battle, and the names of his three sons that went to the battle were Eliab of the firstborn, and the next unto him Abinadab, and the third Sumana. Wanda ana yake cewa, nace sura ta nawa nace muku? Sura ta 7, nayi kuskure, ba ta 17 ba, sura ta 7 aya ta 13. Yake cewa fankasarat shaukatul filistiniyin, so the Palestine were subdued, and they came no more into the coast of Israel, and the hand of the Lord was against the Philistine all the days of Samuel. Yake cewa anan yake cewa, okay, afwan, kuskuren da nayi Samuel ta biyu ce, nake tafiya ta daya sura ta 7 aya ta 13. He shall build an house for my name, and I will establish and the throne as the throne of his kingdom forever. Sannan kuma sai yake cewa shi dana huwa yabni baitan lismi wa ana usbitu kursiyu mamlakatihi ila al-abad. To sai ka tafi ta 14 sai yace I will be his father, ni zan zama ni ne babansa, annabi Dawud kenan alayhi salam. Sannan kuma idan ka tafi dai ga sunan wurare da yawa, annabi Sulaiman ma in ka koma cikin littafin labarai akhbarul ayyam sura ta 22 aya ta 10 shi ma Allah yace masa dani dan sani haka zalika in ka tafi littafin karin magana Proverbs kenan littafi na 8 aya ta sura ta 8 aya ta 22 zuwa ta 31 shi ma nan aka ce da Annabi Sulaiman dan Allah ne sannan kuma a cikin littafin fitowa Book of Exodus sura ta 4 aya kuma ta 22 aka ce ga baki ɗaya bani Isra'ila ƴaƴan Allah ne a aya ta 24 ga ta nan abinda take cewa yake cewa And it came to pass by the way in the inn that the Lord met him and sought to kill him. Okay, wannan aya ta 24 ce ko? Nace aya ta 22 tabar. Yake cewa and you shall say unto Pharaoh that she is the Lord Israel is my son even my firstborn. Wai Allah yace annabi Yaqub shine babban dan sa. Shine firstborn din sa. To kenan in haka ne me yasa su kiristoci ba sa bauta waɗannan mutanen? Mary Magdalene ita ma an ce mata ƴar Allah. Gabaki ɗaya an kira banu Isra'ila su ma a matsayin su na ƴaƴan Allah. Wannan yana nuna mana kenan ashe diyantakar da muke samu a cikin Bible an nakalto ta ne asali daga wani yaran zuwa wani yaran zuwa wani yaran wanda a yaran farko kalmar tana nufin bawa tana nufin bawa amma su suka mai da ita a matsayin uba to sannan kuma duk da haka idan muka koma cikin littafi mai tsarkin cikin Bible kun ga nan Allah subhanahu wataala yana cewa wama umiru illa liya'budu ilahan wahida ai ba a ce musu su bautawa kowa ba in ba Allah shi kadai ba to a cikin Bible din Allah subhanahu wataala ya gaya muku cewa shi kadai ne bari mu ji a cikin tsohon alƙawari idan muka koma littafin littafin kubuwar shari'a Book of Deuteronomy sura ta 4 a sura ta 6 aya ta 4 suke cewa Allah yana cewa ka saurara ya kai Isra'il The Lord our God the Lord is one Allah ubangijinmu kuma Allah ɗaya ne The Lord is one subject and predicate finish The Lord is one kaga kenan wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida wannan a cikin littafin Deuteronomy sura ta 6 aya ta 4 sa'annan har yanzu idan ka tafi littafin Malakai ko Malahi sura ta 2 aya ta 10 zaka ji a ciki ana cewa have we not all one father has not one god created us why do we deal menene yake cewa mu din nan ba ubangiji ɗaya ne da mu ba ba Allah abin bauta ɗaya ne da mu ba to me yasa muke yaudarar mutum zuwa ƙarshen abin da ya faɗa anan ba ubangiji ɗaya ne ya halicce mu ba kaga magana Allah uku ta tashi kenan wama umiru illa liya'budu ilahan wahida to har yanzu idan ka koma Book of Nehemiah sura ta 9 aya ta 6 a ciki yake cewa you alone are the lord kai kadai ne ubangiji mana anta huwa rabb wahdaka kai kadai ne Allah guda daya kaga wama umiru din da ya tabbata ko illa liya'budu ilahan wahida you alone are the lord you have made heaven and the heaven of heaven kai kai sama kuma kai kai saman sammai with their host da kuma duk abin da suka kunsa the earth and everything on it kuma kai kai kasa kai kai dukkan abin da yake kasa the seas kai kai tekuna and all that is in them da kuma dukkan abin da ke cikin tekuna and you preserve them all kuma Allah kai kake ba su kariya gare ka ne mutane gaba ɗaya suke yin sujada kaga wannan a cikin aya da take cikin littafin Nehemiah yana tabbatar mana da cewa wa ma uhiru illa liya'budu ilahan wahida sa'annan idan ka taho ka koma cikin littafin labarai na daya sura ta 17 aya ta 20 shi ma yake cewa oh lord ya ubangiji there is none like you babu wani wanda yake irin ka nor is there any god besides you kuma babu wani allah koma bayan ka according to all that we have heard with our ears wannan bisa abin duk wani abu da muka sani a da kunnuwanmu ko muka taba ji da kunnuwanmu kaga wannan yana nuna mana kenan Allah ɗaya ne a cikin tsohon alƙawari in ka koma cikin sabon alƙawari ka duba littafin Korintiyawa na farko sura ta 8 aya ta 6 wanda shi ma yake cewa yet for us there is no god the father of whom are all things yake cewa duk da yake cewa babu wani Allah ko kuma Allahnmu guda ɗaya ne shi kadai uba kaga Allah subhanahu wataala kenan wanda an aka ce uba din mu muna fassara shi a matsayin ubangiji kamar yadda mu ma da Hausa haka muke faɗa haka zalika idan ka koma cikin littafin Yohana sura ta 17 aya ta 3 wanda annabi Isa yake bada amsa Jesus answered him the first of all commandments is Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Wanda kuma wannan yayi daidai da littafin John sura ta 1 aya ta 1 cewa farkon umarnin da Allah ya fara ba annabi Musa shine Allah shine daya sannan kuma mun karanta waccan ayar da take cewa at the beginning there was word and the word was with God and the word was God kaga wannan ya nuna bambanci tsakanin Allah da annabi Isa kenan haka zalika abu na karshe akwai littafin Luka book of Luke sura ta 18 aya ta 19 shi ma annabi Isa yake cewa so Jesus said to him why do you call me good no one is good but one that is God yake cewa sai shi marubuci sai yake ce masa wato me yasa kake ce mini ubangiji ko me yasa kake kira na da cancanta ko gaskiya babu wani cancanta ko gaskiya in ba Allah ba wanda babu wani abun bauta koma bayan sa saboda haka da ɗan wayannan takaitaccen nasoshin zamu gane cewa da ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida a ina ne wa ma umiru din a cikin littafin su ba umarce su ba hatta a cikin littafin nasu sai dan su bautawa Allah daya duk inda kaga an ce Allah uku to yana cikin abin da suka shigar suka ƙara kuma ba zai karɓi ba domin Allah la ilaha illahu babu wani wanda ya cancanta a bauta masa bauta ta ikhlasi sai shi kadai Allah subhanahu wataala subhanahu sarki ya tabbata a gare shi amma shirkuna a bisa abin da suka kasance suna hadawa da shi na shirka da bauta to zamu dakata a nan saboda lokaci mun tsawaita bayani akan wannan aya saboda yanzu zamani ne na dalili da bincike ana wawantar da tunanin wasu ana ce musu ai musulmai kawai shaci faɗi suke yi mu littafin mu ga abin da yace to kuma sai ka koma cikin littafin nasu sai kaga abin mamaki shi yasa Allah ya kira su da suna abdallina ghayr al-maghdubi alaihim wala ad-dallin in ba haka ba ga abin a cikin littafin su kuru amma kuma sun bata sun bar gaskiya Allah subhanahu wataala ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil 'amal Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil 'amal Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa wa min 'amalin la yurfa wa min da'watin la yustajabu laha Allahumma inna nas'aluka imanan sabitan wa yaqinan sabira وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم إنا نعوذ بك من الموت وسكرته والقبر وظلمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا من الذين يقال لهم عند الموت يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Allah muna roƙonka bayinka da suke neman yardarka wanda suka tafi itikafi wanda suka tafi bautarka zuwa ƙasa mai tsarki da wanda suke nan suka dukufa wajen yin abinda suke neman ka gafarta musu. Allah kar ka mayar da su tabaku, Allah ka karbi ibadun mu baki daya. Allah abinda muke yi wanda yake na rauni, Allah ka cika mana da abin da ya gagare mu. Allah kai mana maganin sa wanda duk yake da wata bukata ko damuwa ko matsala ko ta bashi ko ta mahassada ko ta wani kunci na rayuwa, Ubangiji Allah ka biya masa. Allah mu bayin ka ne, ba mu da wani Ubangiji face kai. Allah Ubangiji ka biya mana, Allah ka sauƙaƙe mana halin da muke ciki na rayuwa. Allah duk masu son su ga bayan mu, Allah kai mana maganin su. Allah ka ba mu zaman lafiya da lafiya a ƙasar mu. Allah shugabannin mu ka sanya musu adalci a cikin zukatan su. Allah ka azurta mu da shugabanni na gari masu jin tausayin mu, masu tsoron ka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.